jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar shirin tallafa manoma da lamuni bisa bukatun su a Najeriya wato NIRSA ya ce zai tallafa manoma 225,000 karkashin shirin bada lamunin noma na Anko Barowa da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Nuwamba shekara ta 2015.
That is why I have high hopes about the prospects of the CBN's Anko Barowa program and its potential to create millions of jobs.
Ina da kokarin fata cewa wannan shiri na Anko Barowa karkashin babban bankin Najeriya zai samar da miliyoyin ayyukan yi ga al'umma, inji shugaba Buhari. Yayin da wasu daga wancan lokaci suka amfana da wannan shiri bayan kafa jam'iyyun gama kai da akan bawa kuɗin ta hanyar bankuna, wasu na jiran tsammani musamman ma a jihohin Arewa maso gabas. Shugaban shirin NIRSA Aliyu Abbati Abdulhamid ya faɗi yadda za su cimma wannan gurin.
Hekta guda na mai shinkafa misali don yana sai samu isasshen taki, isasshen iri, isasshen aikin tantan komai ya wadata a kalla zai buƙaci naira 200,000 kowane hekta. So kaga a kungiya misali idan cooperative mutum 25 ne, kowa yana da hekta ɗaya ɗaya misali kaga hekta 25 kenan. So kaga 200,000 so 25 kaga miliyan 5 ne ko? So a kungiyance aikin mu ne mu zo mu tattauna su mu haɗa su mu tantance wayen da wayen mu ɗauki tsarin mu yake kira biometric hannun su mu dangwala mu tabbatar kai din ne kuma kungiya chairman da sakacin da kowa zai samu laikalin bare muna samun wannan sai mu kira bankuna da masu jari mu ce to kungiya kaza 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 mu haɗa kansu da zaga waje daya kuma suna buƙatar su yi noma kaza suna buƙatar kuɗi kaza
ga yadda ake yi cijiya yankunan Arewa maso gabas jami'in babban bankin Najeriya Alhaji Adam Taufik ya ce aikin tantance manoman ne ya kawo jinkirin
After awarding group documentation to a person alert, it was realized that most of the beneficiaries reside in Gombe.
Mun faro abun daga jihar Borno amma bayan tantance yawancin masu cin gajiya sai aka samu yawancin su a Gombe suke da zama wannan ya kawo jinkiri bayan kafa wani kwamiti da ya zaga don tantance asalin manoma manomiyar Auduga Hajiya mai ru'a da mu Gombe ta ce abi kadun waɗanda suka cika ka'ida
waɗanda suka samu matsala a ba su da matsala mu da ba mu da matsala a sako mana kaya
duk da haka shugaban wani kamfanin tara Auduga Superior Cutting Processors Alhaji Sadiq Ado ya ce shirin ya karfafa wa manoma gwiwar komawa gona.
Akwai wuraren da an yi shekaru ya kai 20 ba a yi noman Auduga ba amma kuma an noma waɗannan gonaki. A cikin waɗanda suka yi noman Auduga mutane kamar yawanci dai ba ako sun tabbatar mana da cewa tun da suke ba su taɓa samu inda suka ga aka zauna aka yi noma haƙƙi da gaskiya kamar na wannan shekarar.
Alamu dai na nuna in har za a sake wa manoman lamuni noman zai ƙara bunƙasa kamar yadda noman shinkafa ya bunƙasa a yankin Arewa maso yammacin Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya har yanzu dai muna kan batun shirin bai wa manoma lamuni ne a Najeriya Anko Barowa inda wakilin murya Amurka Zahardin Sani Funtuwa ya zanta da shugaban kungiyar manoman masara na ƙasa.
Sunana Bello Abubakar Annur Funtuwa, shugaban kungiyar manoman masara da saidawa da sarrafa ta na ƙasa.
Alhaji Bello, a wannan shekara an samu haɓakan noman masara, to me zaka ce akan ba da bashi na kayan iri da aka ba masu waɗannan manoma musamman wanda ma'aikatan gona suka bada?
To alhamdulillahi wannan tsari abu ne wanda yake mai kyau ƙwarai da gaske kuma tun farkon wannan tsari alhamdulillahi manoman da kansu ke gaya mana cewa an taimake su domin akwai waɗanda da yawa laban da su noma masara wasu sai shekara biyar wasu fiye da haka amma bana su noma masara so kaga tun nan an san cewa an samu cigaba wajen ainihin noman masaran nan sannan kuma alhamdulillahi Allah ya taimake mu bana ba a samu fari ba an samu damina ta kai daidai gwargwado illa yaka wasu wurare da za a ce ruwa bai kai yanda ake so ba to wannan kuma al'amari ne daga Allah amma yanda amfani ya samu bana alhamdulillahi daidai gwargwado mutane ko kuma manoman nan kowa ya yaba kuma ya samu amfani yanda daidai gwargwado yanda ya dace sannan kuma yanayin yanda noman masaran yake idan ka ɗauki bara da bana kusan a ce ma masarar da aka noma alhamdulillahi ta ninka akan yanda aka yi ta bara domin ba wai noman masaran ba noman ma gaba ɗaya ai da an ja baya amma saboda wannan tsari da aka kawo da wannan tallafi yanzu da ake ba manoma tunda za a baka kayan aiki da duk abin da ya dace ka je ka noma ba tare da kokoban ka ba laya ka in ka saida ka yi girbi ka biya da amfanin da ka noma kuma a kalla da yi hekta ɗaya ana sana a samu kaman buhu 40 ko 35 wanda idan ka dauka bashin da aka bada 123 ne aka bada a hekta ɗaya to in Allah ya yarda da buhu 15 za ka biya bashin nan so kaga alhamdulillah an samu cigaba fiye da ake zato
shugaban kungiyar manoman masara kenan na ƙasa Alhaji Bello Anur Funtuwa sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ƙarshen wannan tattaunawar yanzu a madadin Nasiru Adamel Hikaya da Zaharuddin Funtuwa da suka taimaka wajen kawo muku shirin sai kuma Julie Levis Gresham wadda ta je da ta mana sauti Musa Filhashin Gumar ke cewa a huta lafiya.